Assalamu alaikum, kun samu bakuncin Wahida Binyamin Ismail.
Kuma ma Wahida, ba mu labari amma a takaice.
A takaice, ni yar Kano ce da Wakin Kudu Local Government. Na yi makaranta a Kano, Sankore International Nigerian Primary School. Sannan na tafi FGGC Minjibir. Na yi graduating a shekara ta 2001. Daga nan kuma sai Allah ya sa na samu admission a Bayero University Kano. Na shiga muna gama na samu na karanta law.
Sai kike samu wani gidan kike fuskanci matsalar da yawanci dalibai suke fuskanta idan aka gama secondary school sai aka lokaci da ba a samu admission.
Gaskiya alhamdulillah ban samu ba, muna gamawa shekarun da muka gama da following year na samu admission ina so ban yi wasting lokaci din nan ba.
To fa to inda kike bukata shi din kika samu?
Alhamdulillah, I applied for law kuma na samu na karanta course din aka bani. Shi na karanta kuma a shekarun da ya kamata in gama din a lokacin na gama gaskiya. Daga nan sai na tafi Nigerian Law School na tafi Bagauda. Muka yi shi ma Allah ya bamu nasara muka gama a lokacin akai calling ina to Nigerian bar. Muka zama certified lawyers, muka zama certified lawyers. Daga nan kuma na je service ɗina a Jigawa State, na yi serving a...
Kin yi working ne aka dada ke Jigawa ko kusa a ce da ke aka barke a Jigawa?
Eh, gaskiya ban yi working out ba. Amma abinda na sani shi ne shekar da farko da na yi applying Delta State aka tura ni. So mahaifina shi kuma sai ya ce Delta ta yi miki nisa da yawa lokacin ana Niger Delta ɗin nan crisis ɗin nan. So daga baya sai na haƙura. Gaskiya da ban tafi kuma a Bachi B din ba, Bachi C ikon Allah akan ma aka fara Bachi C. Sai kawai Allah ya yi sunana ya fito a Bachi, amma gaskiya we didn't work it out.
Zan dan kuma zan ja ki baya.
Okay.
A lokacin da kike karatu cikin makaranta na tabbata da ku fice tunda kin ci kana gama secondary school kika samu jami'a. Shin ya karatun ya kika ga karatun?
Gaskiya alhamdulillah karatu da sauki ya zo mana da nasara saboda yadda dai ake samun challenges a yanzu muna ganin kamar mu muna bacci ma muka yi karatun.
Kin fuskanci wata matsala ba?
Gaskiya ni ban fuskanta ba. Babu wata matsala ne dai gaskiya alhamdulillah. Komai kamar dai kai tsara wa kanka.
Kike sa'a ce da ke?
Ah, gaskiya alhamdulillah ina da sa'a sosai
haka.
To ikon Allah ne, saboda mu dai har muka karatu muka gama ma kin ga mahaifin mu dai ni bai taba ma shiga bai san ma kallon malamai na ba. Muka ma kin san kamar yanzu zaki ga ana dan follow up ana waye
amma dai aka samu matsala ta malami ya ce yana son dalibi.
Wallahi duk babu ne.
To bayan ka gama aikin ya batun
aiki? Aiki shi kuma ikon Allah muna gama service. Na samu na karbi form a Kano State Civil Service Commission muka na yi filin. Ban je jima gaskiya da gama service ba, ban kai wata hudu da gama service ba.
Gaskiya kina da sa'a. Za ki ba mata wannan sirri.
To sirri guda ɗaya ne kawai, su kama Allah. Gaskiya.
Na samu aiki.
Na samu aiki da Kano State Ministry of Justice. A nan nake aiki kuma har yanzu kusan shekara ta takwas.
Da fara aiki.
Da fara
aiki.
Aiki gaskiya da daɗi amma
musamman wannan yanki namu da tana aiki akan samu wasu mazan da za su dinga cewa dami za su zo ta shige mana gaba.
Akwai a'a gaskiya ni ban samu wannan matsalan ba, musabutan cikin san mu we are all colleagues. Kuma sannan mu babu ladies a profession dinmu, gaba ɗaya gentlemen ne
as far as jarida ba mu ce.
To haka ne, so duk mun ɗauki kanmu a matsayin ƴan uwa ciki ɗaya irin wannan dai abin da haka. So muna taimakon junanmu, babu dai challenges dai na wurin aiki normal abu ne. In baki saba ba, kafin ki saba ki coping ki adjusting into system din da wahala, amma in kin fahimci yanayin aikin zaki ji dadi. Kin san mu yawanci harkan kotuna ne, kotuna muke zuwa tunda lauyoyin gwamnati ne. So in mun je kotu mun dawo harkan neman shaida, kafin ki samu ki arranging for shaidan ki ma ki samu ya zo kotu ki dauke shi. to shine da dan wahala kafin ka gane. Amma mu da muka gane yanzu muna finding ways din mu out, ba ma samun matsala, za mu kokari mu samu dan good relation, dan understanding da him da shi sheda yadda kafin ma yazo kin gama settlement din shi, kuma kin ga gwamnati alhamdulillah tana ba mu kudaden da za mu settlement witnesses to matsalan ki samu kafin ki samu ko tana su fahimce ki ke zaki building up wannan abu su san cewa eh this is wannan lawyer ce da ta san kanta ta san aikin ta yawa, to sai ki gani ko da yaushe kika je in ma kin je misali da dan excuse na baki kawo lawyer baki samu witness ba, za a ce ai an san wannan ba ne wasa bace ba yawa, alhaka ko ina ne akwai su ko ina ne akwai su, so in kika kokari kika building wannan abun aka gane ki aka san cewa wannan is a serious type, to din da kika samu kanki ba ki samu matsala ba, an mata uzuri in ma kin samu so daya dai aka samu dai aka si yau da gobe tafi karfin wasa, amma dai gaskiya alhamdulillah
menene babban abin sha'awa a matsayinki ta mace da ta yi karatu kuma ta kamata kammala akan lokaci,
babu abin da ya kai wannan dadi a rayuwa, ki ga kin yi achieving so many things at an early stage of life, kin ga da iyalinka kai nasara a karatun, duk wanda ya ganka yanzu ni duk inda na shiga za a ce wani ma zai ce har yanzu daliba ce saboda kai karatun da wuri baka yi wasa ba, kuma Allah ya baka nasara ka ya taimaka maka a ciki, amma dai gaskiya sai mutum ya dai ka daure komai wahalan shi ka jure zuwa lectures din nan, kin ga karfe 8 ne mu kullum mun saba, to kuma kin ga attendance kuma yana da muhimmanci lokacin, to ban yi wasa ba, to ta haka dai ka samu nasara, amma gaskiya da dai saboda mutane da yawa suna sha'awar su ga ina ma su ne ko ina ma ƴaƴan su ne haka, so in kuma baka dage din ba sai ki gani an samu matsala,
to madallah malama wani gidajen da lina
to nagode ni ma
baraka bishir murya Amurka daga Kano a Nigeria.